Malam Takanas ta Kano, karin maganar Bahaushe Malam Abin, Takanas ta Kano ya taso daga jihar Bauchi zuwa jihar Katsina. Kun ga tafiyar mai yawa ce daga Bauchi zuwa Katsina domin ya samu ya gabatar da waɗannan karatuka. Allahu ta'ala ya ƙara ma rayuwar Malam albarka. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إنوانا ما لمينا دكما إنوانا دالبي المجري مزاد ماتا da muka hadu a wannan majalisi mai albarka domin gabatar da daura ta wannan littafi ta manzuma ta manhajul haq, manzuma da take mana bayani akan aqida da kuma halaye da dabi'u da ibada, wanda al-Sheikh al-Allama Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'di Allah ta'ala yi mishi rahama ya wallafa. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa da ganin damansa ya sanya mun hadu a wannan gari na Katsina domin gabatar da wannan daura. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa alkhairi da albarka cikin abin da zamu gabatar da mana jagoranci. Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu. Duk abin da ya kamata a yi na gabatarwa, dan uwa Malam Abdulbasir Isa Albani ya riga ya gabatar. Da haka insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin wannan daura insha Allah ta'ala. Kafin mu fara da baitocin da malam ya kawo, yana da kyau mu ji takaitaccen tarihi na mawallafin littafin, kuma wane ne shi, domin a cikin sanin tarihin sa zamu ga cewa akwai wasu darussa da fa'idoji da ya kamata mu koya, da ababin da ya kamata mu dauka na dabi'u da halaye na malamai, da kuma kokarin yin amfani da lokacin mu da daman mu a lokacin da muka samu dama insha Allah ta'ala. Na farko dai, kamar yadda muka ji, sunansa shine Al-Allama Al-Sheikh Abu Abdullah Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'di ko As-Sa'idi, wasu malamai haka suke fadi, ko As-Sa'idi, Allah ya mishi rahama. Al-Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi an haife shi a garin da ake kiran shi da garin Anira. An haife shi a wannan gari a ranar 12 ga watan Al-Muharram shekara ta 1307 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara 4, sannan mahaifinsa ya rasu yana dan shekara 7. Kaga kenan yayi rayuwar maraici kenan. An haife shi shekararsa 4, mahaifiyarsa ta rasu. Bayan ya kai shekara 7 kuma mahaifinsa Allah ya masa rasuwa. Da haka sai ya zama ya taso yatimal abawain. Ya taso maraya ne, ba uwa babu uba, ya rayu a matsayin maraya. Da haka sai ya zama matar mahaifinsa ita ce wacce ta ci gaba da lura da shi, kuma ta nuna masa kauna da soyayya sama da yadda ma take nuna kauna da soyayya ga ƴaƴan da ta haifa, ko kuma kwatankwacin haka. Da haka ita ta daine shi har ya girma, ya zama saurayi matashi. Bayan nan kuma sai ya koma zuwa gidan babban wansa, wanda babban wansa ana kiran shi da suna Hamdu, shine babban wan shi. Daga nan ya ci gaba da koyon karatu har ya zama cewa ya sama haddan Alkur'ani, saboda shi ma wansan mahaddacin Qur'ani ne, makarancin Alkur'ani ne. Da haka Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi sai zama cewa gabanin ya kai shekaru 20 a rayuwarsa, ya fara karantarwa, yana yi wa mutane karatun Alkur'ani bayan salloli, musamman sallan asubahi. Wani lokacin kuma idan liman baya nan, yakan zama na'ibin liman, ya shiga gaba ya ja sallah, ko kuma ma wani lokacin har ya yi huduban juma'a. Allah madaukakin sarki ya yi mushi rahama, ya gafarta masa. Saboda haka Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi ya fara karatu da himma ta neman ilimi tun yana dan shekara 12 zuwa sama. Yana tashi daga nan garin ya koma can, daga nan ya koma can, saboda ya zauna gaban malamai, ya je ya yi karatu. Ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai masu tarin yawa, wanda zan ambaci wasu daga cikinsu. Na farko shine Sheikh Ibrahim ibn Hamd bin Jasir, Allah ya mishi rahama. Akwai Ibrahim bin Salih bin Isa, akwai Salih bin Usman al-Qadi, akwai Abdullah bin Ayyub al-Harbi, akwai kuma Ali bin Muhammad al-Sinani, akwai Ali bin Nasir Abu Wadi, da sauran malamai wanda ba zai yi mu ambato su duka ba. Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi ya rubuta manya-manyan littattafai masu tarin yawa. Daga ciki akwai littafin tafsiri mashhuri, wanda duk ɗalibin ilimi da yake da alaka da tafsiri ya san littafin tafsirin Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi mai suna Taysirul Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Mannan. Littafi ne na tafsiri, kuma littafi ne qayyim, wanda yana da fa'idoji masu tarin yawa a ciki. Daga cikin littattafan da ya rubuta akwai Al-Qawa'idul Hassan li Tafsiril Qur'an, wanda yayi bayanin ka'idoji ne da mutum ya kamata ya bi domin ya fahimci menene tafsirin Qur'ani, yaya kuma ake tafsirin Qur'ani, wanda yana da kyau gare mu dalibai mu nemo wannan littafi, don akwai fawaid da yawa a ciki. Akwai littafin Taysirul Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Qur'an. Akwai littafin Bahajatu Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi sharhi jawami'il akhbar, wannan yayi bayani ne akan hadisi. Wayancan da muka ambata guda uku suna magana akan tafsiri ne. Akwai littafin al-qawlus sadid fi maqasidit tauhid, wanda shi wannan yayi sharhi littafin kitabut tauhid ne na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ya mishi rahama. Akwai littafin su'al wa jawab fi ahammil muhimmat. Akwai littafin at-tawdih wal bayani li shajaratil iman. Akwai littafin ad-durratil bahiyya sharhul qasidati ta'iyya fi halil mushkilatil qadariyya. Akwai littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqhi fid dini. Akwai littafin al-haqqul wadihul mubin fi sharhi tawhidil anbiya wal mursalin min al-kafiyati shafiya. Akwai littafin al-qawa'id wal usulil jami'a wal furuq wa taqasimul badi'ati nafi'a. Akwai littafin da yana a qawa'idul fiqhiyya, wanda yayi bayani akan ka'idojin da mutun ya kamata ya kiyaye don fahimtar nassoshi na shari'a. Akwai kuma wannan baitin da zamu karanta insha Allah ta'ala, shine manzumatu manhajil haq. Wannan suna daga cikin baitocin da wato littafin da shi malam Allah ya masa rahama ya rubuta. Malam ya karantar da manya-manyan malamai waɗanda suna matsayin ɗalibansa ne, amma kuma su ma suka zama manya-manyan malamai. Daga ciki zan ba da misali da malamai guda biyu ko uku. Na farko shine Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, wanda duk wanda yake da alaka da ilimi in an ce Malam Usaimin ya san cewa ba karamin mutum bane a ilimi, in ana neman fatawa aka ce Usaimin ya ce to an je karshe. Akwai Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Allah ya mishi rahama. Akwai Sheikh Muhammad bin Nasir, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya mishi rahama, da sauran manya-manyan malamai Allah madaukakin sarki yayi musu rahama. Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi, Allah ya karbi rayuwarsa a ranar Laraba, rana ta 22 ga watan 6 watan wato zai kama kenan an yi al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, watan da muke ciki kenan. Allah ya karbi rayuwarsa a ranar 22 ga watan 6 shekara ta 1376. Kaga ya zo duniya shekara ta 1307, ya rasu a shekara ta 1376 bayan hijira a ranar Talata da daddare, daren Laraba kenan, bayan ya jagoranci sallar Isha'i a masallacin Aljami'ul Kabir a garin suna Aniza. Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah madaukakin sarki ya kai haske zuwa makwancinsa. So wannan shine dan takaitaccen abin da ya kamata mu ji na tarihin shi mawallafin wannan littafi. So wannan kuma yana nuna mana cewa mutum yayi iya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya dasa alkhairi a bayan rayuwarsa, wanda za a dinga tunawa da shi. Kaga yanzu da rasuwarsa ya jima da rasuwa, ya rasu muka ce shekara ta 1376, yanzu muna shekara ta 1445, shekara nawa? Shekara kusan 48, ya zo shekara 50 yanzu a bayan ƙasa. Amma kaga har yanzu ana karanta littafansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya mishi rahama. So insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin wannan karatu. Abinda za mu yi shine sharhin da za mu yi mashi wannan littafin ba zai zama muna faɗaɗawa sosai ba, saboda na san cewa taron dandazo ne na ɗaliban ilimi da kuma malamai. So duk abinda muka ɗan haska a ciki, ka mai buƙatar ƙarin bayani, akwai littafan da za mu dinga juwa muna dudduba su domin mu samu ƙarin fa'idoji da sauransu. Wanda dama shi ɗalibi abinda yake buƙata shine a bashi bukulli. Idan aka bashi bukulli a nuna masa to ga ƙofar can, sai ya buɗe. In ya buɗe kuma ya shiga, sai ya jididdu abinda yake buƙata. Wannan shine kuma abinda ɗalibi yake buƙata. Don haka a matsayinmu na ɗalibai, tunatar da junanmu ne za mu yi, da kuma jan hankalin junanmu insha Allahu ta'ala. Da aka ga malamai na nan a kewaye da ni, sannan kuma ga kunan kuma da kuke zaune gaba na, na san ɗalibai ne da kuma kimakiman malamai. Saboda haka duk inda aka ji na yi tuntuɓe ko ba daidai ba, to sai a gaggauta yi min gyara, saboda kar na wuce akan kuskure. Allah ya mana rahama. To kamar yadda muke gani, manzuma ce wacce take ɗauke da baitoci guda 65, wanda insha Allahu za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya. Inda ya kamata mu faɗaɗa bayani mu faɗaɗa, inda ya kamata mu taƙaita bayani mu taƙaita insha Allahu ta'ala. Wannan manzuman kamar yadda muka ji sunanta Manzumatu Manhajil Haq fil Aqidati wal Akhlaq, manzuma ce da za ta yi mana bayani akan Manhajil Haq, hanya ta gaskiya, turba ta gaskiya, fil Aqidati wal Akhlaq, yanda za mu fahimci aqida da kuma ɗabi'u. Za ta yi mana bayani filla-filla insha Allahu ta'ala. Allah ya sa mu dace. Malam yace faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu ta'ammal hadaka Allahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu nuqillu bi anna Allah la rabba ghayruhu ilahun 'ala al 'arshil 'azim mumajjadu wa nashhadu anna Allah ma'buduna alladhi نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل كل من كان من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد wannan baitoci guda 10 kenan wanda insha Allah ta'ala zamu fara bin su bi sharhin su kafin mu tafi zuwa baitoci 10 na gaba insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace na farko mallan yace fa ya sa'ilan an manhajil haqqi yabtagi ya kai wanda kake tambaya game da mecece hanya ta gaskiya mecece turba ta gaskiya ina turba ta gaskiya take menene manhajin gaskiya yabtagi yana neman ya samu dacewa da suluka tariqil qaumi ya dauru akan hanyar mutanen farko sune salafus salih kenan magabata na kwarai hakan da gaske yake yi yana nema wayas'adu wayas'adu sannan kuma yana neman ya samu sa'ada yana so ya dace yabtagi suluka tariqal qaumi yana neman a nuna masa yanda zai dau hanyar annabi da sahabbai da magabata na kwarai hakan ya bi hanyar su da gaske hanyar su ta gaskiya sannan kuma wayas'adu yana kuma so a nuna masa wace hanya zai bi don ya dace da hanyar Allah don ya dace da rahmar Allah duniya da lahira to na farko anan mallan yace alqaum su ake nufi da alqaumi anan shine na farko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na biyu sune sahabbansa sannan na uku kuma sune wato ainihin salafus salih wanda duka sahabban suna ciki so tsari ne na musulunci duk abin da ake daukowa na addini sai a ce maka zama ahlus sunna so ahlus sunna kuma a sunna in mutun zai yi addini yana samun mabubuka ne daga yana samun addinin sa ne daga mabubuka guda uku na farko shine littafin Allah na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku kuma shine ita ce fahimtar magabata na kwarai saboda haka duk abinda mutun zai sai a ce maka alkitabu was sunna bai tsaya nan ba sai a ce maka ala fahmi salafis salih bayan ka ce qur'ani da sunna na'am ka dauko alqur'ani ka karanta aya ka dauko hadisi ka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama in kace to ga fassarar ayan nan ko hadisin nan to sai mu ce maka man sabaqaka bihaza wannan fassarar da ka bayar wane ne cikin magabaci cikin magabata wani magabaci ne ya fassara ayan nan da irin wannan fassarar wani magabaci ne ya fassara hadisin nan da irin wannan fassarar domin baka dauko aya zalla ka daura ta a inda kake so ta zauna ba za ta zauna ba baka dauko hadisi zalla ka daura shi saboda inda kai kake so ya zauna bai yiwa ya zauna saboda haka dole sai an koma a ga su magabata na kwarai tun daga kan annabi da dalibansa da daliban dalibansa wace irin fahimta suka ba mu wannan ayar wace irin fahimta suka ba mu wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa da anan da yace yana neman ya bi hanyar tariqal qaum hanyar mutanen nan sune magabata na kwarai kenan to da haka yanzu dukkan mu mun zo nan ne muna neman mu ga ina ne hanyar annabi da sahabbai mecece gaskiya ya aqidar annabi take ya ibadar annabi take ya dabi'un manzon Allah take sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dukkan mu mallan sai yanzu zai ba mu amsa sai yace ta'ammal hadaka Allah ma qad nazamtuhu ka tsaya ka lura ka kula da kyau kai tadabburi kai tuntuntuni hadaka Allah Allah ya shiryar da kai amma ka tsaya ka lura in dai kana so ka fahimci wancan hanyar da muka yi magana akai hanya ta gaskiya kana so ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa to ka tsaya ka lura ma qad nazamtuhu ka tsaya ka kula kai tadabburi akan waɗannan baitocin da zan waƙe su waɗannan ababin da zan kawo su cikin waƙen nan ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu amma lokacin da kake lura da tadabburin nan kai irin tadabburi da lura da kulan wanda yake neman gaskiya
wanda zuciyarsa gaskiya take nema abinda ake so kenan ka fada cikin wadanda Allah ya yabe su da yace fa bashir ibad sai yace alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ya ce wa annabi kai bishara ma bayina su waye wadannan sai yace su ne wadanda suna zama su saurari maganganu amma sai su bi mafi kyau duk abinda za a gaya musu to suna sauraron shi ne da kunnan basira sai su ga ina gaskiyan take ina gaskiyan take Allah kuma ya ja kunnan mu yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'u kar ku zama irin wadanda suka ce mun ji amma basu ji ba ma'ana sun saurari abin da aka fadi amma kuma ba gaskiya suke nema ba to yace ka tsaya kai tadabburi ka lura ka tsaya kai ka kula sosai sosai irin kulan wanda ya kasance da gasken gaske ne yana neman gaskiya ka tsaya ka lura da kyau ka kula to yanzu abinda malam yayin shine yanzu ya jawo hankalin mu ne domin na daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi kafin yayi magana masahabai yakan fada musu maganar da zai tattaro hankalin kowa kowa hankalinsa ya dawo kage yanzu da aka ce waye yake neman gaskiya wani zai ce gani ina nema wake neman hanyar annabi wani zai ce gani ina nema to sai aka ce to tsaya ka lura da kyau ka saurari waɗannan ababen da zan kawo maka a cikin wake yace nuqillu bi anna allaha la rabba ghayruhu mu ahlus sunna muna tabbatarwa ba shakka ba kokwanto cewa Allah shine kadai abun bauta ba wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa shine ubangijin kowa nuqillu bi anna allaha la rabba ghayruhu Allah shine ya kadaitu da tauhidul rububiyya tauhidi rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi kadaita Allah da ayyukansa da ayyukan da shi yake yi in an ce waye halice ka ka san Allah ne waye sama da ƙasa Allah ne waye halici rana da wata Allah wake saukar da ruwan sama Allah wake azultawa wake talautawa Allah ne wake bayarwa wake hanawa wake rayarwa wake kashewa duk wannan aikin Allah ne subhanahu wataala saboda haka yace muna tabbatarwa cewa Allah babu wani ubangiji mahalici mai jijjuya al'amuran duniya in ba shi ba shi kadai ilahu alal arshil azimi mumajjad Allah shine ilah abin bauta kenan alal arshil azim ya daidaita akan al arshin sa mai girma mumajjad ana girmama shi abin a girmama shi ne Allah tabaraka wataala to a wannan baitin malam ya kawo mana tauhidi guda biyu na farko muka ji da yace nuqillu bi anna allaha la rabba ghayruhu wannan shine tauhidin rububiyya kenan na yadda Allah ne ya halice ni Allah ne ya tsara min rayuwata Allah shike azulta ni Allah shike kashewa Allah shike rayarwa Allah shike talautarwa wannan duniya yadda aikin Allah ne Allah shike kawo dare shike kawo wuni shike kawo wata shike kawo rana shike kawo taurari shike kawo kaza duk Allah ne subhanahu wataala ke to wannan shi ake kira da tauhidin rububiyya to sai yace ilahun alal arshil azim mumajjad sai yace ilah Allah shine abin bauta to wannan shi ake kira da tauhidul uluhiyya tunda yanzu na yadda duka wadancan ayyukan Allah ne to kuma ya kamata Allah ya zama shi kadai zan bauta mawa domin akwai cikin mutane wanda Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani sun yadda Allah shine la rabba ghayruhu amma ba su yadda shine ilahu ba Allah zai ce maka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambayi kafirai ka ce musu wai waye halicci sammai da kasai za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka ce musu ku waye halicce ku sai su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah ka ce musu wake saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan ta mutu sai su ce maka Allah ne amma in ka ce musu a bauta ma Allah shi kadai sai su ce da kai aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu su kake yin mu bal duk ababen bautan nan mu bauta ma Allah ɗaya shi kadai tilo kai wannan akwai abun mamaki kaga fa sun yadda Allah shi kadai tilo shi ya halicci sama da ƙasa yake saukar da ruwa yake jujjuya dare da wuri duk sun yadda aikin Allah ne shi kadai amma an ce a bauta ma Allah shi kadai sun ce kai wannan akwai abun ban mamaki to shi yasa malam sai ya hada mana su guda biyu don mu fahimce su. To sannan sai yace ilahun alal azim alal arshil azim mumajjadu, wannan kuma yana tabbatar mana da aqidar ahlus sunna shine Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshin sa, ya daidaita akan al'arshi. Yana daga cikin aqidar da wasu bata gadi suke shigo da ita cikin musulunci, ita ce aqidar cewa Allah yana ko ina, aqidar murji'awa kenan, da wasu daga cikin jahmiyawa da sauran batattu. Amma aqidar ahlus sunna shine Allah yana ya daidaita akan al'arshin sa daidaitan da ya dace da shi. Har wajaje guda bakwai a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa ya daidaita akan al'arshi. So abinda mutane da yawa suke daukan wannan aqidar da suke fahimtar wannan aqidar ba su ganewa shine, in an ce Allah ya daidaita akan al'arshi, karka dauka cewa ya daidaita ne irin zaman da ne kan kujeran nan ko irin zaman da kukai gabana, ba irin haka ba. Ya daidaita ne irin daidaiton da ya dace da izzar sa da mulkin sa da zatin sa. Daka karka kamanta Allah da halittun sa, kar kuma ka kore ma Allah siffar da ya tabbatar ma kansa. Allah da kansa ya gaya mana cewa ya daidaita akan al'arshi, yace ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita bisa al'arshin sa. Yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al'arshi, Allah ya daidaita akan al'arshi. To sai dai yadda zaka kawo aya cewa Allah ya daidaita bisa al'arshin sa, su ma waɗancan haka za su kawo maka aya cewa suna da hujja cikin Qur'ani cewa Allah yana ko ina. Misali sai a ce maka ai Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adina min dhalika wala aktharu illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ai Allah ya ce duk sanda kuka haɗu ku biyu kuna tattaunawa Allah shine na ukun ku, in ku haɗu ku uku kuna tattaunawa Allah shine na hudu, in ku hudu ne Allah shine na biyar, in ku biyar ne Allah shine na shida, haka 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 har zuwa sama ko ƙasa da haka. Yace wa huwa ma'akum ai wa huwa ma'ahum aina ma kanu, duk inda bayi suke Allah na tare da su. A suratul mujadala suratul hadid yace huwal ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah na tare da ku a duk inda kuke. Sai su ce to ai Allahu fi kulli makani, Allah na ko ina. Kaga ka kawo aya, su ma sun kawo aya. To sai kuma mu ce to mu koma mu dauko littafin tafsiri na malamai, mu ji wani wace fassara ya malamai suka yi itirabi tsakanin waɗannan ayoyi. Kaga in mutum bai karatu sai ce eh fa ya zama fa a cikin Qur'ani akwai cin karo kenan, amma a cikin Qur'ani babu cin karo. Dan yana cikin alaman cewa Qur'ani daga wajen Allah yake shine babu cin karo a cikin Qur'ani. Afala tadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira, inda Qur'ani a wajen wani Allah yazo daga wajen wani Allah yazo da an samu tufka da warwara da yawa a cikin Qur'ani, amma da yake wajen Allah daga gun Allah Qur'ani yazo ba tufka da warwara a ciki. To sai a ce maka na'am Allah ya daidaita akan al'arshin sa, amma yana tare da mu da ilimin sa. Ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi kenan, amma istawa ala arshihi bi zatihi, zatin sa ya daidaita akan al'arshin sa, amma kuma ilimin sa yana tare da mu a duk inda muke. Bari mu ba mu misali yanzu, idan aka ce yanzu ina nan Katsina, sai a ce wani abu yana faruwa a Kano ko a Kaduna ko a Bauchi ko Gombe ko wani waje, yanzu sai a ce to bari a bi gobin waya a ce kaza da kaza ya faru, kaza da kaza ya faru. Shikenan in an zo an ce mun kaza ya faru, sai in ce ai ina sane, ina tare da ku tun lokacin da abu yake faruwa. Ya nuna ina tare da su a can gari, bana tare da su a can, amma me nake nufi shine ina sane da yanayin da suke ciki, ban sani ba ko mun fahimta. To kaga wannan mu bayi kenan, akwai hanyar da ake bi a sanar da mu kaza yana faruwa a waje kaza bayan muna nesa da su. To balle kuma Allah walillahi almasalul a'la, Allah kuma da ya daidaita ya wuce kowa, ya wuce misalin kowa da komai. Wa anna Allah qad ahaba bi kulli shay'in ilma, komai Allah yana sane da shi. saboda haka Allah ya daidaita akan al'arshin sa. Da aka sai ce mu majjadu Allah abun girmamawa ne, ana girmama shi, ana gode masa, ana girmama shi. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika. Domin al-majdu yana nufin yakan iya daukan ma'anan athna'u, shine yabo, jinjina kenan. To shine Annabi yana cewa la uhsi thana'an alayka, duk yaban da zan maka da jinjinan da zan yi maka bazan iya kai karshen abin da ya kamata in fada ba. Sai dai in ce kawai anta kama athnaita ala nafsika, kana nan dai yadda kai bi kanka, amma ni in kai karshe wajen yaba maka bazan iya ba. Na hudu sai yace wa nashhadu anna Allaha ma'budun alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufrin. Malam sai yace wa nashhadu, kuma muna shaidawa cewa anna Allaha, lallai Allah shine ma'budun alladhi, shine wannan abin bautar namu wanda shi kadai muke bauta mawa, wanda Allah nan nukhassisuhu bil hubbi, muna kebance shi da bauta, zullan muna kebance shi da kauna, zullan muna masu kaskantar da kai zuwa gare shi, wa nufridu kuma muna kadaita shi. A wata nuskar zamu ga cewa yace nukhassisuhu bil hubbi shauqan, muna kadaita Allah, muna kebance shi da kauna saboda yadda muke shauƙin gamuwa da shi, muna shauƙin samun rahamansa, muna shauƙin samun aljannansa. Wa nufridu sannan muna kadaita shi da bauta shi kadai subhanahu wa ta'ala. To anan malam yace muna kebance Allah da soyayya da kauna, me yake nufi? Yana nufin Allah shi kadai ake so, ba a son kowa in ba Allah ba? La, abinda ake nufi shine akwai matakin kauna da soyayyar da ba a yi ma kowa irin ta in ba Allah ba. Ya halatta mutum ya so dukiya, ya so kudi, ya so matarsa, ya so ƴaƴansa. Zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'am wal hars. Wannan Allah ne yake ya kintsa mutane son wannan abun a zukatun su. Amma kuma abinda ake so shine kar soyayyar ta kai makura ta yadda mutum ya dauka ma kansa duk abinda zai yi a duniya don ya samu wadancan abubuwan zai yi koda ya saba ma Allah. Ya zama son mata da son kudi da son dukiya da son kaza da son kaza suna alakantuwa ne da in ba za su warware maka kaunar da Allah yake maka ba, in ba za su warware maka son da kake ma Allah ba. Domin in kai ma mutum kauna da soyayya da ta kai matukan matakin da yana iya raba ka da Allah, za ku tashi kuna kana tsine masa, yana tsine maka ran tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Waɗanda suka yi irin wannan soyayya ta alkhulla sai kai mataki makura ta yanda kowa ba ya san saba ma kowa koda ya saba ma Allah, to za su tashi suna gaba da juna, wannan na tsine ma wancan, wannan na tsine ma wancan. Ibnul Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin yake cewa bautar Allah al-ubudiyya tajma'u kamal al-hubbi fi kamal adh-dhulli. Bautar Allah gaba daya tana tattara cikar kaunar Allah ne a cikin cikan kaskantar da kai zuwa ga Allah. Abinda zai jawo ka bauta ma Allah shine in ka kaskantar da kanka gaban Allah, ka nuna kai ba kowa bane. To abinda zai jawo ka kaskantar da kanka a gaban Allah, ka nuna kai ba kowa bane, shine kuma in akwai cikakkiyar soyayya da kauna ta Ubangiji a zuciyarka. To in ka samu haka kuma, to anan kuma sai ka riki bautar Allah, sai ka zama kana bautar Allah. Wa kamalul inqiyadi limaradil mahbubi wa awamirihi fa hiya alghayatu allati laysa fawqaha ghaya. Ibnul Qayyim yace cikan kaskantar da kai da mika wuya don ka yi abinda masoyinka zai yarda, to wannan shine matakin da babu wani soyayya bayan wannan. Kana son Allah, kana kuma neman yardan Allah, to alamar haka shine ka kaskantar da kanka ka mika wuyarka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka nuna ma Allah cewa kai ba kowa bane duk abin da Allah ya ce kai za kai ba tare da kana jin cewa abin ya maka yayi maka nauyi ba da haka sai ya ce muna shaida cewa Allah shine kadai abin bautan mu wanda zamu kebance shi da so muna masu kaskantar da kai ko muna masu shauki zuwa gare shi kuma mu kadaita shi da bauta shi kadai subhanahu wata'ala baiti na biyar sai ya ce falillahi kullul hamdi wal majdi was sana wa min ajli dha kullun ila Allah yaqsidu yace falillahi kullul hamdi dukkanin godiya da yabo wal majd da jinjina yabo da godiya da jinjina duka was sana da kuma shi ma yabo alhamdu godiya kenan almajdu girmamawa kenan sannan as-sana shine yabo da jinjina kenan to dukkanin su sun tattara zuwa ga Allah famin ajli dha saboda haka ne ma kullun ila Allah dukkanin mu baki daya kowa da kowa zuwa ga Allah ne ya qasidu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yake fuskanta duk abinda zakai ana so ka fuskantar da shi zuwa ga Allah manufarka shine samun yaddan Allah shine yace kullun ila Allah yaqsidu dukkanin mu duk abinda zamu yi na ibada da aqida da mu'amala ya zama manufar mu ita ce samun yaddan Ubangiji subhanahu wata'ala ba wai mu samu mutane su yadda da mu ba ya zama muna neman yaddan Allah ne saboda haka muna jinjina ma Allah subhanahu wata'ala wannan kuma kamar yadda yazo a cikin Sahih Bukhari daga Abi Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma rabbana lakal hamdu in ya taso daga ruku yana cewa Allahumma rabbana walakal hamdu yakan ce mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu muhalli shahid shine annabi yana cewa Allah kai ne ahlu sana'i wal majid kai ne ka cancanta a yaba maka ka cancanta a girma maka a jinjina maka a haqqu ma qala al abdu mafi cancanta na duk abin da bawa zai fada na jinjina da yabo Allah kai ka fi cancanta kai ka fi cancanta a yi maka wannan sannan baiti na shida sai yace tusabbihul amlaku والسم والارض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد يتي تسبحه الاملاك دكنن ملائكه سنا تسبيه سنا تركك الله شي كدي والارض سما تنا تسبيه تنا تركك الله والارض قسا كينان عفوا والارض قسا تنا تركك الله والسماء sama ma tana tasbihi tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala din Allah ya ce tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura haka Allah ya fada tusabbihu lahu samawati wal tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da kasai da duk abin da ke cikin sammai da kasa sammai da kasai suna yi ma Allah tasbihi suna tsarkake Allah wa in min shay'in babu wani abu a sama da kasa illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi yana gode ma Allah sai dai walakin la tafqahuna tasbiha sai dai ku ko da an yi tasbihin ba ku ganewa saboda dama ba mu ku ake yi ba ba dan ku ake yi ba dan Allah ake yi innahu kana halimun ghafura Allah ya kasance mai hakuri ne Allah kuma mai gafara ne tuntun duntunin sa har yanzu har zuwa kuma har abada saboda haka yace tusabbihul amlaku wal ardu was sama mala'iku da suke sama da ƙasa da sama duk suna yi ma Allah tasbihi shi yasa aida Allah yace zai alici annabi Adam yace wa mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa sai suka ce masa mi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak suka ce Allah yanzu zaka sanya wanda zai zo yana barna a bayan kasa ya zubar da jini bayan ga mu muna tsarkake ka muna tasbihi a wani wajen yace fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamu. Imma mutane sun yi taurin kai, sun yi girman kai, sun ki su yi tasbihi ma Allah, to ai mala'ikun da suke sama suna ma Allah tasbihi, ba sa gajiyawa. Da haka malam sai ya ce wa kullu jami'il khalqi, haka nan kuma dukkanin halittun Allah baki daya suna yi ma Allah tasbihi haqqan, da gaske ne suna yi, wa tahmadu, sannan kuma suna yi ma Allah godiya, suna godiya ma Allah, suna tasbihi, suna tsarkake Allah, sannan kuma suna nuna jinjina da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dukkanin halittun Allah suna yi. Shi yasa Allah da kansa yace alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu, sai yace wa kathirun minan nas. Allah da Allah yace baka lura ba cewa, baka sani ba cewa Allah duk waɗanda suke sama da ƙasa suna masa, suna masa tasbihi, suna sujjada ga Allah, taurari suna yi, rana tana yi, wata tana yi, bishiyoyi suna yi, dabbobi suna yi. Sai ce wa kathirun minan nas, da yawa ma cikin mutane suna yi. Wa kathirun haqqa alaihi al'azab, wasu da yawa kuma azaba ta tabbata akan su a cikin mutane. Allah ya tsare mu. Baiti na bakwai sai malam yace tanazzaha an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi dhin nuqsan jalla al muwahhid. Malam yace tanazzaha, ai taqaddasa, Allah ya tsarkaka, ya tsaftata, an niddin wa kuf'in mumathilin, Allah ya tsarkaka ya tsaftata, a sa masa nidd shine kishiya, kuf'un shine a sanya masa tsara sa'a, mumathilin ko kuma a ce ga wani wanda yayi kama da Allah. Wayannan lafuza guda uku dukan sun zo a cikin Alkur'ani. Nid, Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kaga kishiya kenan, kar ku sa ma Allah kishiya bayan kun san shine ya halice ku shi kadai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma man mata huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani kishiya zai shiga wuta. Na biyu shine al-kufu, shine ya zo a suratul ikhlas, kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad, sai ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan wasu kirawoyi sun zo wa lam yakul lahu kuf'an ahad ko kufuan ko kuf'an. Allah bai da tsara, bai da wanda yake sa'an Allah ne. Sai kuma mumathil, Allah ya ce fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'ami azwajan yadhra'ukum fi, sai ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba wani wanda yayi daidai da Allah ko yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka wannan yana nufin cewa Allah ya tsarkaka ya tsaftata, daga a ce ga wannan yana sa'a da shi, ko ya zama daidai da Allah, ko kuma yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an wasfi dhin nuqsani, Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka ya tsaftata da siffanta shi da wata siffa tana ƙasa. Duk wata siffa tana ƙasa, Allah ya tsarkaka ya tsaftata a siffanta shi da wannan siffar. Shi yasa zaka ga Allah yana wato ainihin kore ma kansa duk irin wayannan siffofin. Mu ɗan adam mu ne muke da naƙasa, kaga Allah baya cin abinci, saboda cin abinci na ƙasa ce, cin abinci na ƙasa ce, me ke kawo a ci abinci shine me? Yunwa. Kaga yunwa ai na ƙasa ce ai, kana zaune kalau kana so ka yi dindimin ka, yunwa sai ta hana ka, kaga an samu me? An samu nukusani, an samu na ƙasa. To shi yasa Allah da ya tashi siffanta Annabi Isa da kuma da mahaifiyarsa da mai da martani ga waɗanda suke kiran shi, suke hada shi da Allah, sai ya ce malmasihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun, sai ya ce kana ya'kulani at-ta'am. Annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci, abun nufi me? Allah baya cin abinci, shine wa huwa yud'imu wa la yut'amu, Allah na ciyarwa shi kuma ba a ciyar da shi. Kaga wannan na ƙasa ce, bacci na ƙasa ce. Me ke jawo bacci? Gajiya. In aka wayi gari aka ce kana jin bacci, ai an samu na ƙasa ai. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah ko bacci ko gyangyaɗi babu abin da ke kama shi subhanahu wa ta'ala. Sako shi ta ƙasan nan, Allah bai bacci, sannan kuma ta kasa ta kasa. Allah tabaraka wa ta'ala baya bacci, sannan kuma bayan kasantuwarsa baya bacci, bayan kasantuwar shi baya bacci, sannan kuma bayi gengedi. Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yace inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam, Allah baya bacci, kuma ma ai bai kamata a ce Allah yana bacci ba. Sannan mantuwa kaga sifa ce tana kasa, sai yace wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka baya mantuwa, la yadhillu rabbi wala yansa, Allah baya mantuwa. Akwai abun da kana so kai sai ka manta shi, kuma yana da muhimmanci a gare ka, amma sai ka manta, sai ka manta. Kaga saboda mantuwa ne har malam Abu Aiman ya manta, har yanzu bai aure ba. Mantuwa ce ta ja masa har yanzu bai aure ba, da ya tuna tuntuni da ya riga ya wuce gun. To kaga mantuwa ce siffa ce tana kasa, ba a so mantuwa siffa ce tana kasa, amma shi to shi yasa Allah kuma baya, ba a siffanta shi da siffan mantuwa. Allah baya mantuwa. Sannan gajiya, a ce wani abu ya gaji yadda kai, ko kayi wani aiki ka gaji, ko ka gagara, Allah baya haka. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in, ba abin da ke gajiyar da Allah a sama ko a ƙasa, Allah baya gajiya. Kai wani aiki a ce ka gaji, Allah ya ce wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub, ba gajiya cikin halittar da Allah ya yi na sama da ƙasa. Sannan Allah baya zalunci, wama Allahu yuridu zulman lil ibad wama rabbuka bidhallamin lil abid, Allah baya zalunci, Allah ba azzalimi bane. Daka duk wata siffa tana kasa, Allah ya tsarkaka, ba a siffanta shi da wannan siffar. Jallal muwahhad, Allah da ake kadaita shi da bauta shi kadai, ya tsarkaka, ya girmama, a siffanta shi da wata siffa tana kasa. Na takwas malam yace wa nusbitu akhbara sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu, malam yace muna tabbatar da duk labaran da suka zo na siffofin Ubangiji jami'aha, duka abinda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani na siffansa muna tabbatarwa. Siffar Allah, abinda Annabi ya faɗa mana cewa kaza siffa ce ta Allah, muna tabbatarwa. To kaga nan kuma an zo tauhidi na uku kenan, tauhidul asma'i was sifat. A can mun ji tauhidul rububiyya da uluhiyya, wannan kuma shine tauhidul asma'i was sifat. Duk abinda Allah ya ce siffansa ce kaza, to muna tabbatar masa. Allah na da hannu, sai mu ce eh Allah yana da hannu. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah, sai yace me yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah na saman hannunsu. To anan sai mu ce Allah na da hannu, Allah na da ido, eh Allah na da ido. Wa hamallahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir, Allah na da ido, Allah na da kafa digadigai, eh Annabi ya faɗa cikin hadisi Allah na da digadigai, Allah na magana, eh Allah na magana. Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maganar Allah. To amma yaya hannun Allah yake, ba mu sani ba. Yaya siffar Allah take, ba mu sani ba. Shi yasa wanda yace mana Imam Malik, kun ce Allah ya daidaita akan al'arshi, to ta yaya ya daidaita? Sai yace al-istiwa'u ma'lum, maganar cewa Allah ya daidaita akan al'arshi, wannan kan mun sani. Amma wal kayfiyatu majhul, yaya Allah ya daidaita akan al'arshi, wannan kan ba mu sani ba. Yace wa su'alu anhu bid'a, tambayan yaya Allah ya daidaita akan al'arshi, wannan kuma bid'a ce, kawai sallamawa muke. Wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu, muna barrantar da kanmu daga tawilin duk wanda ke jayayya akan wata siffa da Allah ya tabbatar ma da kansa, ko Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma Allah a cikin wato ayoyi, a cikin hadisansa. Duk wanda yake tawili yana ilhadi, to mun barranta kamar yadda Allah ya gaya mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Na tara sai yace falaysa yubiqul aqlu kunha sifatihi fasallim lima qala ar-rasul Muhammad, hankali baya iya wato tabbatar da kunha sifatihi, hankalin mutum baya tabbatar da kaifiyar siffan Allah. Hankalinka bai isa ya tabbatar maka da ya siffar Allah take ba. Shi yasa Imam Tahawi a cikin aqidarsa al-aqidatu tahawiyya ya yana siffanta Allah, yace la tudriquhul afham, hankula basu isa su wato kai zama ka idrakin hakikanin sifan Allah ba sai dai kawai yanda aka fada ka mika wuya don kace zaka yi amfani da hankalinka ka gano ya sifan Allah take hankalinka zai yi nokin zaka kokolwanka za ta fashi kisa annabi ma ya koyar da mu wata rana in kana zaune shedan sai ya kawo maka tunani waye yi ka Allah waye kaza Allah ya ci to shi Allah sai na aka samu shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana to mutun yayi sauri yayi isti'aza ya kuma bar wannan tunanin sannan ya karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal baqi wa huwa bi kulli shay'in alim daka hankalin mutum bai isa ya dauko hakikanin sifar Allah ba mutum baya iyawa saboda haka kawai sai ya ce fasallim lima qala ar-rasul muhammad kawai annabi muhammad ya fada kawai ka mika wuya ka sallama sai ya ce huwa as-samadul ali li'izmi sifatihi Allah shine as-samadu shine alladhi kamula fi su'dadihi shine wanda yake cikakke ya zama cikakke kammalalle Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma as-samad shine dukkanin bayi suna mika bukatun su ne zuwa ga Allah shi ake nufi da bukata kuma ya biya bukata Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samad huwa as-samadu shine as-samadu shine wanda yake ake mika masa bukatu kuma ya biya al-ali madaukaki li'izmi sifatihi saboda girman siffofinsa wa kullu jami'il khalqi hakanan dukkanin halittu gaba daya lillahi yasmudu suna mika bukatun su ne da nufin samun biyan bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta kansa da yace a qul huwallahu ahad sai yace Allahu samad Allah shine wanda ake nufi da bukata shine ake nufin sa ake mika masa bukatu kuma ya biya subhanahu wa ta'ala baiti na 11 malam sai yace aliyun ala zatin wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu malam yace aliyun Allah shine madaukaki ala zatin ya daukaka da zatin sa wa qahran da kuma daukaka wa qadran ala zatin wa qadran ya daukaka zatin sa wa qadran da kuma matsayinsa da girmansa tabaraka wa ta'ala wa qahruhu daukakar sa qaribun Allah makusanci ne tare da cewa ya daukaka sama ga bayinsa amma makusanci ne shi mujibun in an kira shi yana amsawa bilwara mutawaddidu yana kaunar bayinsa wannan sifar Allah ce madaukaki ne shi ya daukaka a zati ya daukaka a girma sannan kuma shine marinjayi yana saman bayinsa sannan kuma yana kusa da bayinsa yana kuma jin su in sun kira shi yana kuma kaunan bayinsa kaga da yace ala zatin aliyun ala zatin Allah ya tabbatar da sunansa al-ali ne sai yace wa huwal aliyul azim kamar yadda ya zo a ƙarshen ayatul kursi Allah shine madaukaki mai girma sannan ana kiran shi da al-a'la kamar yadda yace sabbih isma rabbikal a'la Allah shine mafi daukaka mafi daraja sannan wa qadiran Allah yace wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati madawiyatun bi yamini kamar yadda fara suratu zumar a suratul hajj yace ma qadarullaha haqqa qadrihi inna allaha la qawiyyun aziz basu girmama Allah basu ba ma Allah matsayin da ya kamata su bashi ba a suratul an'am yace wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzala allahu ala basharin min shay da ka kadarin kenan girmama Allah wa qahruhu wannan shi ma yana daga cikin sunan da ke nuna girman Allah duka wayannan sunaye al-aliyu al-qadiru ko al-qadiru ko wanda yake al-muqtadir wanda ake girmama shi kenan duka suna nuna mana girman Allah ne al-qahir na daga cikin sunan Allah kamar yadda ya faɗa cewa wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir kamar yadda ya faɗa a wajaje kusan guda biyu a suratul an'am وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون كذا شيني القاهر فوق عباده كده قريب الله مكسنتي ني مجيب ينا كما امساوا كما ان يتي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني in bayina sun tambaye ka game da ni kace musu ina kusa da su ina kuma amsa roƙon masu roƙo in sun roƙe ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidu bil wara mutawaddidu malam yace sannan Allah madaukakin sarki yana kaunan bayinsa shine kauna alwaddu ko kace al-lu'fu wal mahabba tausayi da kauna kenan Allah yana tausayin bayinsa to kauna da tausayi da Allah yake ba bayinsa akwai khassa akwai amma kauna da tausayi da yake bayinsa amma shine wanda ta game dukkan bayinsa da musulmai da kafirai duk sun shiga in ba din tausayi na Allah ba da bai saukar da ruwan da kafiri zai sha ba ya sha masa ruwa ya ci masa abinci kuma ya je bauta ma Allah uku ko ya je bauta ma gunki ai da Allah ya hana shi akwai kuma khassa wanda take banci muminai kenan shine ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kamar inda ya faɗa a ƙarshen suratu Maryam yace innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda Allah zai sanya musu tausayi da kauna zai kaunace su duk wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari daka bil wara mutawaddid baiti na 12 sai yace huwal hayyu wal qayyum dhul judi wal ghina wa kullu sifati alhamdulillahi tusnad sai yace Allah shine huwal hayyu shine rayayye shi kadai wal qayyum Allah shine tsayayye wanda yake tsaye wato al qa'imu bi nafsihi al muqimu li khalqihi wanda shi ya tsayu akan kansa independent ne shi bai dogara ga kowa ba sannan kuma dependency na dukkanin halittunsa kowa yana jingina ne a jikin Allah ta'ala shine al hayyu rayayye da baya mutuwa to duk wanda kuma yake so rayuwarsa ta yi kyau to kar ya jingina ko ya dogara ga wasu waɗanda ba Allah ba shi yasa Allah yace wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut in kana so ka zauna lafiya a rayuwa to ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah to abinda kake nema rayuwa a rayuwa roki rayayye wanda baya mutuwa shine Allah shine al-qayyum wanda yake tsayayye akan kansa sannan kuma wanda yake tsaye wajen kula da halittunsa da bayinsa baki daya zuljudi Allah madaukakin sarki shine ma'abocin kyauta aljud bi ma'ana al-ikra al-ikrami wal-in'ami wat-tafaddul wal-ihsan Allah ma'abocin falala ne ma'abocin karamci ne ma'abocin kyauta ne ma'abocin ni'imomi ne wal-gina Allah shine mawadaci sakakkiyar wadata sakakkiyar wadata kamar inda ya faɗa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allahu huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin Allah ya ce bayina bana buƙatan ku ciyar da ni bana buƙatan ku azurta ni Allah shine mai azurtawa shine ma'abocin ƙarfi ƙarfi tabbataccen ƙarfi subhanahu wa ta'ala wa kullu sifatil hamdi sannan kuma dukkanin wata siffa ta godiya lillahi tusnadu ana jingina ta zuwa ga Allah duk wata siffa ta godiya da jinjina to ana jingina ta ga Allah ba wanda ya cancanta a yi masa godiya sama da Allah shi yasa da kansa zaka ga yana fadin yana jingina ma kansa shi akan kansa a cikin Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yana jingina ma kansa yana jingina ma kansa a ayu da yawa cikin Qur'ani wasu surorin ya bude su da godiya da jinjina ma kansa wasu surorin ya rufe su da jinjina da godiya ma kansa saboda ya nuna mana yadda ya kamata mu ma mu zama masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala baiti na 13 malam sai yace ahaba bi kulli al-khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'bud malam yace Allah shi ahaba bi kulli al-khalqi ilman wa qudratan Allah ya kewaye dukkanin halittunsa da iliminsa ya san duk yanayin da suke ciki wa qudratan da kuma iko yana da iko akan kowa ba wani wanda yafi karfin Allah wannan yana daga cikin miza da ake bambance mulkin Allah da mulkin mutane akwai gwamna a kowace jiha akwai shugaban kasa amma akwai mutanen da shi kanshi gwamnan ya san wayannan sun fi karfin sa akwai mutanen da shi kan shugaban kasa ya san wayannan sun fi karfin sa sai dai kalle su amma Allah ba wanda yafi karfin sa ba wanda yafi karfin Allah to shi ne wa qudratan ya kewaye bayinsa da iko yana da iko akan kowa wa birran wa ihsanan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye bayinsa da kyautansa da kyautatawansa ihsani na Allah ga bayinsa suna da yawa fa iyyahu na'budu mallan yace mu dai kan Allah shi kadai zamu bauta mawa Allah da yake da waɗannan siffofin shi kadai ya cancanta mu bauta masa shi kadai ya dace mu bauta masa sai yace wa yubsiru zarratil awalim kullaha wa yasma'u awsa aswatil ibadi wa yashhadu wa yubsiru zarratil awalim kullaha Allah yana kallon ababen da suke da daidai da kwayen zarra ne a cikin halittu duk abin da girman sa in ma bai kai kwayen zarra ba Allah yana gani Allah yana gani dukkanin abin da ke duniya komai karancin sa Allah yana ganin sa wa yasma'u aswatil ibadi wa yashhadu Allah yana jin sautin bayinsa kuma yana shaidi da duk abin da bayinsa suke aikatawa duk abin da mutum ya faɗa Allah yana ji dun ka buya adu Allah yana ganin ka in ka fito fili ganin Allah bai karu ba in kai kasa da murya Allah ya ji in ka daga murya jin Allah bai karu ba Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah da wanda ya bayyana magana da wanda ya koye da wanda ya je shirme a cikin duhu da wanda ya fito fili duk ɗaya ne a wajen Allah duka ɗaya ne a wajen Allah yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cikin daki na tana masa korafi game da mijinta tace ni da muke daki daya da su bana jin me suke cewa amma kafin na ankara sai ga ayar qur'ani Allah yana cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir Allah ya ji maganar wancan matar take maka take jayayya da kai game da mijinta tana maka tana kawo maka korafi game da mijinta Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma tattaunawan da kai Allah ya ji inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne subhanahu wataala na 15 sai ya ce na'am to bari mu tsaya akan daidai lahul mulku والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ما لن سيتي له الملك ملكي نا الله الله شيكي دا ملكي باكي دايا شيني له ملك السماوات والارض وما بينهما ملكر ابن دا كي سمي دا كسي دا ابن دا كي سكانون سدكا نا الله الله شيني مالك الملك شيني مملك الملك in an ce akwai gwamna akwai shugaban kasa akwai sarki akwai wane ne to su kansu da suke da wannan mulkin Allah kuma shine mamallakin su tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah shike bada mulki ba wanda ya ga dama ya kwace daga hannun wanda ya ga dama walhamdu shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya cancanta a jinjina masa a gode masa almuhitu bi mulkihi Allah madaukakin sarki shine wanda ya kewaye komai da mulkinsa mulkinsa bai da iyaka amma mulkin duniya kowa na da iyaka yanzu nan aka ce jihar Katsina nan akwai gwamna iya limit din mulkinsa da zamansa gwamna ya kare ne a iya jihar Katsina bai zuwa jihar Zamfara yace duk dokar da majalisa za ta yi sai ya sa hannu akai bai da wanda iko shugaban kasar Najeriya duk abin da zai kare ne a Najeriya nan bai yiwa ya tsallaka Niger ya tsallaka zuwa Niger ya ce to ai shikenan tunda ni shugaban kasa ne a Najeriya da haka nan Niger ma wane na sauke shi daga minista kaza wane na sauke shi wane na sauke shi ba zai yi ba saboda iyakar mulkin sa yayi me ya kare iyakar mulkin sa ya kare da haka wa hikmatuhul uzma hikimar Allah mai girman nan mafi girma ita ce al-uzma al-uzma jami'i ne na al'azima afwan tafdili ne na al'azima a larabci na hawo akwai sunan da ake kiran shi da ismul tafdil idan an ce akbar kabir sai a ce akbar babba mafi girma kenan sagir sai a ce asghar karami da mafi karanci kenan hasan sai a ce ahsan da mai kyau da mafi kyau to amma in mace ce sai a ce kabiratun wa kubra sagiratun sughra hasanatun husna lillazina ahsanul husna wa ziyada to shine al azimu tafdilin sa shine al azam al azimatu tafdilin ta shine al uzma shine kaga hikmatu aladaci ai mace ce ko a Hausa ai hikima mace ce ai sai a ce maka wa hikmatuhu hikimar Allah al uzma mafi girman nan ki hal khalqu tashhadu dukkanin halittun Allah sun sheda cewa duk abinda Allah yayi to akwai hikima a ciki halittun mu da Allah akwai hikima Allah ya ce afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammanin cewa mun halice ku ne kawai saboda ku zo ku yi wasa kaga akwai hikima da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu to wannan shine baiti na 15 wanda zamu je hutu akan shi insha Allah ta'ala Allah ya kai mu mun dawo hutu sai mu tashi akan baiti na 16 insha Allah abinda muka fada dai Allah ya ba mu lada ku sakurai Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.